أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعو مكسابة بايان قواني bayan kowace hissa muna daukan wani littafi wanda zan yi karatu na Hausa wanda yake cikin janibin madar da muke karantawa don saboda ƙara guziri a cikin ita kanta madar wani abin da a can mun ganshi a guje a gulguje babu bayani mai tsawo sai zamana anan gurin zan mu ganshi da bayani yadda malamai suka yi shi kuma wanda ganin abu ka ganshi a can zai taimaka maka sosai yanzu ba muna ganin ba wasu abubuwan da mun gansu anan gurin sai mu gansu ga su can gurin abubuwan sun maimaita to haka ne idan mutun ya kasance ya karanta wancan littafin magana ita ce ya karanta can ita ce usulubi ne kawai yake saba amma duka abubuwan da ke cikin ilimin madmunin shi babu wani sabani akan shi in can an ce kaza shine kaza can a yawaita zance can a takaita can ayi kaza to sai zamana duk wanda ya kokarin hada wannan kin ya karanta wancan ya karanta wancan ya karanta wancan sai ya samu ufuk mai girma na ilimi yasa muke yin nukhbatul fikr bayan mun yi wannan littafin na mas'alawul hadis wanda yake shine muqarrar kin ai kahin muhara kamar yadda malam yi bayani ya taho ziyara ne daga guri mai nisa ita ce Cote d'Ivoire kuma muna fatan Allah madaukin sarki ya ba shi ladan ziyara kuma Allah ya sanya albarka cikin abubuwan da ake saurara la shakka kamar yasu wanda suke bibiya yawanci wasu durus in wasu darasukan da nake yi na tabbatar da wasu basu kai ba inda zasu fahimce su musamman ma na su sahih al-bukhari su sanan abi daud yadda yake zurfafa cikin wasu masail to amma ya wasu wanda suke mutaba'ar majmu'ar awaje suke bibiya darasukan da muna da masu bibiyar darasan na wajen mutum 3000 wasu wanda awaje suke kuma suna bibiyar darasukan na wasu suna anhwana sosai da shi to wannan shi yake kara mini karin guyu akan lullumka wannan darasukan wani lokaci wani darasin zai kasance wani bayanin koda wanda suke gabana ba za su fahimce shi ba amma na san ya kai ga wanda shi zai iya fahimta shi ya san inda aka ba gaba ya san abinda inda abin ya nufata mutane da dama suna kokarin bibiya kuma ta gaske ta dukka wanda littafin mutun zai zo ya bude ya sau ya kunna yana saurarawa bi dai bayan daya ta inda kuma na ba da damar duk wanda ya saurara shi inda bai gane ba yana iya tambaya kai sai wanda shi yake nan gurin muna tsayaye mu ce wanda yake da tambaya to wanda yake da waje shi kuma ya zai shine ta hanyar da yaji kuma ta hanyar nan zai samu damar tambaya bul munasaba ko da yau da sahi muna hira da Dr. Umar Sani Rijal Lemu yana shajja dalibai akan karatu akan kokarin bada himma yadda yake ga muna karatu ne tunanin wasu jama'a ne wanda suke kawadar a cikin abun nan a cikin ilimi dai yana ganin ma ina ma a ce an yi sassauta an yi kasa dan saboda ba kowa bane zai kasance musamman wa'ancin su yanzu kamar wannan daidai da ku ne musamman wa'ancin sauraron da tattaunawa da muke yi wani sai ya ganin an zurfafa kamar an bata mishi lokaci to wannan dalilin shi yasa ne hikimar sayo wasu kanana a ciki muna cikin tahiyyar muke sa 40 hadisi bisa kaza mu sauke 40 hadisi dan kowa ya samu iya daidai gurgurdan nashi in kuma a cikin naku ne nan gashi 70 hadisi wannan dai sananne ne ga kowa illa iya ka dan sharhin da ake kara mushi amin satin da ya gabata to kaga ya mai da shi zuwa ga hadisin can da yake cewa hadisin da ake cewa la asla lahu duk abin da zaka dauka ka fada musamman hayan uwa sha'anin ilimin hadisi abu ne wanda yake duk wanda bai karance shi ba gaban malamai in yace zai sa kanshi ciki to wallahi zai takura kuran tunda shi munkar kaga ya dauka a yadda yake jin shi ta larabci kalmar larabci an ce munkar ne shi ko ba haka nan bane a yadda aka san shi a larabci daban kuma shari'a mustalahat inta da ta zo da shi daban kaga amfanin wannan durusukin wannan babban malamin da yake ga maka dalilin wannan durusukin muka gamu da shi yana jin wannan darasukan kai tsaye kira ni yake ta murna yake ta farin ciki akan irin wannan darasuka da ake badawa Dr. Umar Sanri Jallim tun daga nan muke tawassul da shi wanda nan ba da shi ma ba zan ziyarce shi ma insha Allah ta'ala to irin wannan hanyoyin da suke amfani da su tura sun yi wannan abubuwan dan saboda badala su da wasu biyan bukatun su amma kuma mu sai mu amfani da su dan saboda ilimi mu amfani da su su kasance mana lada zan mu tashi inda malam yake cewa summa su'ul hibzi satin da ya wuce yayi magana akan aljahala yayi magana akan albid'a a cikin sha'anin hadisi yanzu yau ibnu hajar Allah mashi rahama zai mana bayani akan su'ul hibzi kamar yadda muka sani dai ya dauki tsasaloli na karshen takaitan takaicewa a bayani kamar da kasan muktasar a janibin fiqhu to shi ma kuma haka ne a janibin mustalahul hadis yal magana karama wadda zai ta dauki lokaci da dama ana yin bayani kanta yace su masu'il hibz sannan mummuna harda kun ga yanzu muka yi bayani akan tamamud dabt yace sannan mummuna harda in kana lazima in ta kasance lazimce take da mai marawaici tare take da shi ko da yau shabatta rabu da shi ya kasance mishi jikin shi ne halin shi ne su'il hibzi kin fashazu sai a kira shi da shaz ala ra'ayin akan wani ra'ayi kenan kaga nunu ne akan cewa akwai sabani kaga wannan ta'arifan da ya kawo ba shi bane mu kawo a cikin wancan littafin su'il hibzi ne mu abunna ashaz shi ne mukhalafatu sika liman huwa awsaqu minhu amma shi kuma nan Allah mashi rahama ya fassara shi akan cewa su'il hibzi idza kana lazimun fa huwa shaz su'il hibz mummuna harda in ta kasance lazimce take da marawaici ba dan ta gito mishi bane shi ake ce ma ashaj sai yace ala ra'ayin akan wata fahimta kenan dai ya maka nunin akwai sabani au tari'an ko kuma ya kasance gitawa ne tai fado ma marawaici ne tai yana da cikakken harda shi bai da matsala wajen harda to amma wannan gamin sai aka sami ya dan samu mummuna harda ta gito ta wuce to wannan in fadawa ne tai ta kauce fal mukhtalit shi ake ce ma rawin shi mukhtalit sai kasance marawicin nan yana cikin mu'minal mukhtalidin kuma kala-kala ne duk wani babu ne ilmin mustalahul hadis aka buda shi sai ka ga yana da fadin shi mukhtalidin ga sanan masu manyan littattafai an yi su cikin janibin asma'ur ruwat al mukhtalidin wanda suna da shakudewa harda ko kuma wanda sababin tsuha ne ya abun nan ya surbuce ko kuma wanda sababin littattafan shi ne sun kone kamar ibn lahi'a ya surbuce ko makamantan wannan dukkan su ana cikin mukhtalidin chakudadu kahin su chakude ana amsa hadisin su amma yana chakudewa kuma to hadisin shi ba za a amsa ba kenan wanda aka rawaito ana cikin mukhtalidin kamar sai ibn lahi'a dole kana buƙatar he ka san hadisin nan da ya kawo a yaushe ne lokacin yana zaman shi lahiya law bai da matsala ko bayan ya samu ikhtiladi in kahin ikhtiladi ne za a amsa hadisin shi amma an bayan ikhtiladi ne wannan ba za a amsa ba yace wa mata tubi a sayi al-hibz bi mu'tabar duk lokacin da aka yi mutaba'a da mai mummunan harda da wani hadisin da ana nura da shi masalan mai mummunan harda ne ya rawaito wani hadisi to kuma sai zamana ba shi kadai ya rawaito shi ba an samu wata hanyar daban wani ma ya rawaito shi da irin wannan nafsin shi hadisin ta wata hanya daban kenan ya zamana shi wannan yace wa kazal masturu kenan sai zamana wannan mu'tabar ne wa kazal masturu haka nan mastur hadisin da ya kasance mastur ne wal mursal da mursal wal mudallis da mudallis sara hadisum hasanan la li zatihi sai hadisin sai zaman hasan ne amma ba li zatihi ba kamar bayanin da muka yi can in ya kasance su'ul hibz ne sai aka samu hadisin yazo kuma ta wata hanya ko kuma aka samu mastur ne amma ya zaman yazo ta wata hanya ko mursal ne amma yazo ta wata hanya ko mudallis ne amma banda hanya shi wani ya kawo wannan hadisin to wannan hadisin shi sai zamana hasan ne amma ba li zatihi ba kenan hasanun li gairihi sai zamana hasanun li gairihi kamar yadda muke jin sunan ya zamana hasan ne li gairihi dan saboda wani ya zo ta wata hanyar daban shine ma'ana cewa li gairihi kana hasanan min tariqin gairu hadha tariq kenan ya zamana hasan ne saboda wata hanyar daban da ta zo ba wannan hanyar ba bal bil majmu' yace bar da gama hanya da dama kenan da an samu ya zo ta hanya daya ya zo ta hanya biyu kuma daidai gwargwadon hanyoyin da ya zo daidai gwargwadon karhin da yake kara in ya samu karuwa ta hanya daya yana da karhi in ya samu ta biyu ta haita waccan in ya samu ta uku ta haita waccan har yaje ya kai matsayin da yana da kwari sosai na la summa al-isnadu imma an yantahi sannan kuma zai koma mana zuwa ga abin da ya shahi yanzu nan gurin abin da zai mana wancan abin da ya mana daban ne aqsamul hadis ne wanda muka yi anan bi itibari wancan na sama da muka yi yanzu bi itibari mazan bi itibari duka wannan bayanin da aka yi tai abin da ya shahi menene nan kun ga aka zaga zancan su ilhibz da kaza da kaza bi itibar ne na sanadi bi itibar na sanadi marawaita nan kuma summa isnadi imma an yantahi nan kuma zai mana bayanin abin da muka aka samu alhadis bi itibari man taha ilaihi ko bi itibari ma yantahi ilaihi yace imma an yantahi ilan nabi imma ya tsaya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a ce annabi ne ya fada tasrihan qarara au hukuman ko kuma a hukunci kun gani tasrih shine marfu'an hukuman ko kuma marfu'an haqiqatan shine tasrihan in min qawlihi au fi'lihi wa dar annabi ko kuma aikin shi au taqaririhi ko kuma tabbatarwa shi duka wannan in annabi aka raba ma au ila sahabi kazali ko kuma ya kasance zuwa ga sahabi shi ma haka ma'ana imma ya kasance aikin shi ne ko magana shi ce ko taqaririn sahabi ne sahabi kuma huwa mallakiyan nabi duka wannan bai kai ba abin da yake so ya ga mana sai a gaba wa huwa mallakiyan nabi zai mana ta'rifin sahabi waye sahabi shine wanda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan yana mai imani bihi da annabi wa mata alal islam ya rasu akan musulunci walau takhalla ladruddatan fil asahi ko da an samu rudda ta gitto wannan kun tuna shine abin da muka fada can kenan duka abin da muka kawo anan gurin bai wuce maganganun malamai maganganun su ne da na wancan ake gama ko da an samu rudda akan asahi au ila tabi'i ko kuma ya kai zuwa ga tabi'i a dauke shi daga magana imma a tsaida ta zuwa annabi ko zuwa sahabi ko zuwa tabi'i ko wani aiki ne a ce annabi ne yayi shi ko sahabi ne yayi shi ko tabi'i ne yayi shi wannan guda ukun ko wani takariri ne a ce annabi ne aka yi gaban shi ya tabbatar ko sahabi ne aka yi gaban shi ya tabbatar ko kuma tabi'i ne aka yi gaban shi ya tabbatar kenan wannan nau'in guda uku yace shi kuma tabi'i waye tabi'i wa huwa mallaki sahabi kazalik shi ma shine wanda ya gamu da sahabi kamar haka me yake nihi da kazalik mu'minan bihi wa mata ala zalik shi ma walau takhallalat ridda kenan shi ma irin wancan mummuni tabi'i ne gamu da sahabi yana mai imani da shi kuma yan mutu akan imani ko da ya an samu ridda ta dan gitto to da yanzu nan zai zo mana tafsili duka can ya ba mu magana a dunkule yace fal awwal na harkon wanne ne na harko kenan allazi intaha ila annabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan aw hukuman min qawlihi aw fi'lihi aw taqaririhi fal marfu shine marfu'i kenan ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa al marfu kenan nan sai ka huddo ta'rifin ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqaririn fa huwa marfu kuma sai wayan qasimu ila qismaini marfu'an hukuman wa marfu'an haqiqatan shine wannan yake magana amma a dunkule wasani nabiyin wanne ne nabiyu man ba wannan ba nake so can baya ila sahabi na qaul aw fi'il aw taqrir al mawquf shine mawqufi kenan abinda aka raba ma annabi ko magana shi ce ko aikin shi ne ko taqririn shi ne marfu'i wanda kuma aka raba ma sahabi ko aikin shi ne ko magana shi ce ko taqrir ya zamana mawqufi wasalis na ukun kuma kenan wanda aka ila tabi'i min qaulin aw fi'lin aw taqrir shi kuma al maqtu kenan sabanin al munqadi mun ga bambanci tsakanin maqtu da munqadi dan suna kama yace min duni tabi'i fihi mislihi
shi al munqu banda wai tsura hukun kenan al maqtu
hukun
so ga daga cikin maqtu
su wa annan
wancan al-maqtu wa sai da hukumul
maqtu
al-maqtu
hukuman
shi da hukuman
eh
ko sai da wani tsaya
da wani
hukuman
eh su da maqtu ha sun huta daga maqtu tunda ya raba su zuwa ga zamanin annabi ko zuwa ga annabi shi yasa ake ce musu marfu'i ne amma hukuman ba haqiqatan ba a haqiqan magana bai ce mana annabi yace ba bai ce ba ya raba aikin ga annabi amma ba ra'ayin shi bane ba kenan sai zaman a hukunci kawo matsayin marfu yake daidai yake da yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace kenan wannan yace ila tabi'i fihi misli wa min duni sahabi fihi misluhu wa iqalu al-akhirin na karshen guda bi ana ce musu al-athar ana ce musu al-asar kenan wannan nabi wanne ne guda biyu na karshe ma udifa ila sahabi wa ma udifa ila tabi'i kenan su ake ce musu al-asar kenan kunnuwar tarifin asar wa yake rike da shi me muka ce a muziki a wannan littafin ma udifa ila sahabi aw tabi'i kenan shine al-asar amma wancan wanda yake cewa aw ila gari shine khabar ne wancan wal musnad shi kuma musnad marfu'un sahabiyyin bi sanadi zahiruhu al-ittisal in an ce al-musnad shine marfu'un sahabi wanda sahabi ya daukaka abin zuwa ga annabi bi sanadin da wani sanadi zahiruhu al-ittisal wanda zahirin shi kyarara gashi nan akwai ittisali ba yanke wa sanadi kenan in aka biyo sanadin daga daya har zuwa na kaza dukan shi a cikin shi akwai ittisali babu inqidai a ciki fa in qalla adaduhu idan adadin shi ya zama kadan fa in ma an yantahi ila annabi in ma ya tsaya zuwa ga annabi aw ila imamin zi sifatin aliya ko zuwa ga wani liman cikin ilimin hadisi mai siffa babba ka shu'ba kamar shu'batu bin al-hajjaj wanda yake cewa Allah mashi rahama ma katabtu sauda afi bawda ban taba rubuta baki musa hori tunda yake duk wannan ilimin da yake ta zubowa bai taba rubuta ba ana hodiya har da ci in zama za a yi a wuni malami yana zubo hadisi bai buƙatar rubuta kuma bai samu kuskure in an kwatamta kamar irin wannan su shu'uba in an kwatamta su kamar shu'uba fal awwal na harkon al-ulu murdalak sai zamanin ulu ne nan kuma ya shiga zancan al-ulu wan nuzul sanadi mai tsawo da kuma sanadi wanda yake gajere fal ulul mutlaq sai a da kira shi cewa ulu ne sakakke ulwi ma'ana daga sahabi daga bukhari zuwa annabi marawici uku ne ko marawici hudu ne kenan wa haza isnaduhu alil yana da sanadi wasani nabiyin al ulul nisbi akwai al ulul nisbi alil ne amma bin nisba li fula ila fula wa fihi al muwafaqa a cikin shi akwai muwafaqa wannan ina ga mun muka shiga wannan hira zatta mu nisa yana da tsawo har sai an juye takarar ina ga hirar ci nan zan mu takaita shi inda zai mun muka zo fal awwal kin baya kamu ba sai an koma can baya kuma fa in ma an yantahi ila nabi sai an koma na nan zan mu takaita shi sai mu je wancan yawa to zan mu shiga sharhin saba'una hadis saba'una hadis wanda muke yi satin da ya wuce shi a cikin shi mun tsaya a hadisin hadisi na biyar ne ina ga ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar nan ne muka shine muka yi guda ɗaya ina ga yau zan mu tashi hadisi na shidda hadisi na shidda a cikin saba'una hadis wanda ba su da shi zan aika muku shi a majmu'a wanda ana yi mutum ya rika bibiya yace hadisi na shidda daga Abi Huraira Allah ya rada shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya dukhulul jannata aqwamun aqwamun musu mutane ya dukhulul jannata zasu shiga aljanna afidatuhum zakatansu mislu afidatit tayr kamar zakatan tsuntsu wasu mutane zasu shiga aljanna zakatansu halin kasancewa su zakatansu kamar zakatan tsuntsu yanzu nan an bu makaranci ba kamar yadda na mawan dan uwa bayani wa zai ga mana da hashashan kwakwalo shi cewa ga abinda ake nihi in aka bar shi yanzu aka ce kowa ya hodi iya fahimta kwalwo shi ba wanda ya ji ba wajen wani malami a iya kwalwo shi ya zai fahimci cewa me ake me annabi yake nihi da wannan magana kenan babu makawa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sai an maida ta zuwa ga sharhi yanzu misali zan bada wa zai daga mu hannun shi wanda ya tabbatar da cewa bai taba jin sharhin shi ba wajen wani malami wanda bai taba jin sharhin shi wajen malami ba amma ya ga mana me yake nihi to ta faɗa ra'ayin ta guda zulki yana tunanin ka ji shi a wani guri baka taba jin sharhin shi ba to bismillah
saboda hadisin manzon Allah yake cewa Allah wato da tawakkalun Allah yake. Haka to kudi da zaka kuma zaka ta
yawa wannan ra'ayi guda kenan wasu mutane za su shiga aljanna zukatan su kamar zukatan tsuntsu me yake nini a iya fahimtar mutum rishin rike wani azici kenan mun samu ra'ayi uku wani wanda yake da wanda ba wannan bai daga hannun shi assalamu alaikum sana yawwa kenan mun samu ra'ayi na hudu aha kusan ɗaya ne da irin wannan aha ta wannan ce yawwa to kenan yanzu abinda nake so in nuna cewa in kamar maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kowa za a bar shi ya faɗe ta da fahimtar shi sabanin fahimtar nan za a yi ta samun kuskure wannan ga yadda ya fahimta daban wannan ga yadda ya fahimta daban to amma me yayi makoma malaman sharhin hadisi sun gama komi sun yi bayanin komi kuma abinda babu shakku gare shi to dukan kunan kowa ya faɗi ra'ayin shi bari mu ji magana al-Imam an-Nawawi yayi sharhin hadisin mun ce ayi rawahu Muslim ko to babban wanda yayi sharhin sahihi Muslim shine al-Imam an-Nawawi a akwai hadisan da ake samun sabani kuma sai a samu magana wadda take tsayayya sabani da yawa ma amma kuma duk irin sabanin da za a yi akan sharhin hadisi sai kuma sai a ce magana mafi inganci ita ce ta wani a tsakanin su ma mai sharhi kaza ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza kuma wanda suka taho daga baya sai su hada su su rereye su tankade su ce ga wanda ta yi inganci dan saboda dalili kaza dalili kaza shine tarjihi sharhin sahihi Muslim a ƙarshe inda kana da shar mujallal na 17 safa ta 177 amma inda matsala take daba'a in ta zama da ba ɗaya bace wannan daba'a ce ta shamila al-Imam an-Nawawi Allah mashi rahama yake cewa kila wasu malamai suna cewa mislu fi riqatiha wa safi wa da'afiha ana nihin cikin kalankalan kin zuciya da kuma raunin zuciya kenan magana wane ne waye hudu wannan magana malama Umaira kal hadith al-akhir kamar yadda annabi yake cewa cikin wani hadisi ahalul yaman mutanen yaman araqu quluban su suka yi tabshin zuciya wa adafu afiyatan suka yi raunin zuciya wakila wasu suka ce tana kama da zukatan tsuntsu fil khawf wal haiba wajen tsoro kuma da kwarjini wa dairu aksarul haywan khawfan tsuntsu yahi kowane dabba tsananin tsoro fazi'an da hurgici kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama wa ka annal murad kamar ka ce abinda ake nihi qaumun galaba alaihim al khawf mutane ne wanda tsoro yayi rinjayi akan su kama jaa kamar yadda yazo an jama'atin min salaf kamar daga jama'a da dama daga cikin salaf fi shiddati khawfihim wajen tsananin tsoron su wa qila wasu suka ce al murad abinda ake nihi al mutawakkiluna suna cikin dogaro ga Allah wajen dogaro kenan kaga wanda suka tsaya akan dogaro su ne su ma ga magana su tazo kenan Nawawi magana uku ya kawo ko magana mafi inganci ita ce wannan ta ƙarshen cewa mutawakkiluna suna kan wajen dogaro da Allah kenan kaga abin da yake rarrabe fahimtar hadisi shine maganganun magabata hadisi na 7 daga Abi Huraira Allah ya radda shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'adduna al-huquqa lalle tilas sai kun ba da haƙuƙuwa ila ahliha zuwa ga masu suyo mal kiyama ranar tashin al-kiyama duk wanda ka ci haƙin shi ko na dukiya ko na mutunci ko na giba shi ko na zubda mishi daraja ko ma menene kai Annabi har rantsuwa yace wallahi sai ka ba shi haƙin shi gobe kiyama yace hatta yuqada har ma sai an yi sakamako lilshati jalha ga akuya mara qaho min alshati alqarna gami da akuya mai qaho ko da akuya mara qaho wata mai qaho ta cuce ta ta zungure ta to wannan dole Allah sai ya ba ta haƙin ta sannan a ƙarshe Allah ya ce musu kunu turaban ba wai dan suna cikin wanda Allah ya mukallafai ba ba dan takalifin su ba amma dan iya adalcin Allah su ma da dan yaso a ce musu kunu turaban Muslim ya rawaito shi sharhi qala al-hafiz abul fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi mai ashifa mai littafin ashifa fi huquqi tafi ta'rifu fi ta'rifu huquqi al-mustafa littafin al-imam al-qadi iyat shi yake da sharhin sahih muslim wanda ya riga yi an-nawawi sharhi nawawi ma yana dauko maganganun shi da dama yana istishhadi da su a cikin sharhin shi yake cewa Allah mushi rahama ya ce qala ba'du shuyukhina wasu daga malaman mu suna cewa su ma masu sharhukan ba da ra'ayin su ba maganganun malaman su yace tuqalu shatul jalha min al-qarna anna al-murad bihi darbu masal abunda annabi yake ni kawai sanya misali ne liyush iral bari dan Allah ya sa mutane su san al-khaliqas halittun shi su san cewa gobe kiyama gida ne nake sa si da sakamako cewa babu wani wanda zai ci wani haƙin wani azamna lahiya sai Allah ya bada misali game da dabbobi wanda su ba amma aza musu shari'a ba balle har a musu kisasi dan a san cewa to kuma dabba ma da ba aza mata nauyin shari'a ba an ce za a mata kisasi to ina ga ku bani adam min babu aula a ba kowa haƙin shi qadi iyad yace ya inganta a waje na a ce Allah madaukin sarki ya halitta musu motsi cikin dabbobi cikin lahira dukkan su gabaki daya a yi musu sakamako kuma su san dan adalcin Allah tsantsaya tabbata akan su wannan wasu kenan sun tayi kan cewa kawai misali ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga ba wai dan za a yi ba wasu kuma sun tayi akan cewa za a yi kin dan a nuna ma halitta dan adam cewa lalle fa kasan cewa wannan rana rana ce ta sakamako mai adalci ba wanda za a zalunta daidai da kalma ɗaya ka gefa ma wani ta zubu da mutunci ko ta zubu da daraja ko ta zagin shi ko ta kaza ko ta cin duke shi babu abinda Allah zai bari an samu shi suna kisasi ne akan ma'ana cewa da an kallafa musu ma'ana kisashi shine kawai sakamako ma'ana an yanke babu wata hanyar da mutun zai yi kokarin ya cuci wani gobe kiyama ya sha haka nan yana cikin ikmalul mu'lim mujallal 8 safa ta 51 hadisi na sosai ma sosai duk iya yadda aka yi duk yadda zaka san abinda zaka sufanta shi na adalci masalan kai ka cuce wani jika guda wani kuma ya cuce ka jika biyu in aka taho za a baka haƙin ka na jikarka guda shi kuma wancan a dauko jikarka biyu a baka kenan kana da riba jika ba abinda zai tahi ba abinda zai tahi a banza haka nan hadisi na gaba abi huraira na 8 yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yasturu abdun abdan fi dunya wani bawa ba zai ruha ma wani bawa asiri ba a duniya illa satarahu allahu yawmal qiyama shi ma sai allah ya ruha mushi asiri ranar kiyama muslim ya rawaito shi a cikin wannan hadisin annabi yana ba mu labari cewa dukkan wanda ya ruha ma dan uwan shi musulmi asiri a nan duniya to allah zai mishi sakamako irin abin da yayi shi ma dan sakamako wajen allah abin da kai irin shi ake maka qadi iyad yake cewa abin da yake nihi da sitirce shi shine ya ruhu ayyubukan shi da saban shi in ya gani ba zai ta zuwa yana tonawa mutane ba yana watsawa a wajen jama'a shi ma kuma gobe kiyama sai Allah ya mishi haka nan ya ki watsa Allah hikan shi ya ce ya rihi ya mishi gafara wannan yana iya kasancewa Allah ba zai mishi hisabi ba kwata kwata akan wannan amma magana ta farko ita ta inganci na gaba yake cewa saturka bi zunubik wani hadisi ya zo sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala la yudni min al-mu'min kanfahu Allah gobe kiyama zai kusanto sutura shi ga mummuni daga shi sai shi ya ja shi hura ba a wanda ke tsakanin sai cewa ni kai kai kaza yana ta zano mushi zinuban shi sai ce eh Allah duka ni ne yisu ya tabbatar da cewa ana zano mushi ne dan ya halaka ya san 100% ya halaka ba tsira sai Allah ya ce to kamar yadda a duniya na ruha maka asiri nan ma na ruha maka ba wanda zai ji tahiyarka ka shiga aljanna shi kuma ka huri daga an jayo shi an ce mishi kai kai kaza kai kai kaza ce a ƙarya ce ƙarya ce ni ban yi ba Allah ya ce ga kiraman katibi na sun rubuta ce ƙarya suke sun zalunce yana ta wannan dumin dada an yi so sai a rihe bakin shi gaban shi duka su yi magana su ce mu muka aikata satirin shi shine ruha mishi asiri a cikin duniya Allah zai mishi gafara a kan shi hadisi na tara daga abi huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba ashasa so diyawa mutun za a samu wanda yake mai fatsi fatsi madfu'un bil abwa ma'ana hurcata wanda bai da kyan kama amma madfu'un bil abwa ba abun korewa a kofa in yaje kofa kama sai ka kore shi da rishin daraja shi da rishin mutuncin shi amma ce law aqsama ala llahi da zai rantsuwa a ga Allah abar rahuda ya kubutar da rantsuwar shi dan saboda matsayin shi wajen Allah shi Allah ba sufa ba yake kallo ba kama ba yake kallo zuciya yake kallo da ayyukan mutum muslim ya rawaito shi a cikin asalin kitabin yake cewa rubba ash'asa agbara amma a cikin sahihi muslim babu shi da cewa kalma agbara al ash'as shine wanda gashin kanshi ma yayi hurcata bai sa mishi mai bai sarce shi a koha yake cewa ana kore shi la qadara lahu inda nas fa hum yarfa'unahu an abwabihim wa yadurdunahum an hitqaran lahu mutane ba su ganin shi da daraja ko kofa gidansu yaje sai a kore shi amma kuma da yayi rantsuwa ga Allah sai Allah ya kubutar da rantsuwar shi zai a din yamma Allah rantsuwa cewa kaza zai abku to Allah sai yayi abkar da wannan abin dan saboda kiyaye mishi rantsuwar shi kuma na saboda kare mishi mutuncin shi dan zaburarsuwa akan rantsuwar shi yace ko da wannan nuni ne akan cewa dan ya kasance wajen mutane mai kaskanci ne to wajen Allah ba haka bane ba wannan yake amfani ba wata mace annabi ya ba da labarin cewa ta ga wani mutum a cikin shara hasana yana cikin riyadus salihin siffa mai kyau kamar ni mai kyau doki na hutar hankali kamar yanzu a ce yana cikin mota ta kudi mai yawa ga kayan masu kyau yana cike yana ta tada kamshi tana goye da danta tace ya Allah ka sa dana ya zama kamar wannan dan Allah ya bashi baki yace Allah kiyaye ka Allah sa in zama kamar shi wani ya wuce a wulakancin riga a ciccire aka zan tace Allah kar ka sa baiwa kai ta wuce ana zaginta ana kishinta tace ka Allah ka sa dana ya zama kamar wannan sai yace Allah ya sanya ne zama in zama kamar ta sai ta tambaye shi me yasa yace wancan da kike gani yana da cikin ka kama mai kyau da sufa mai kyau zahiri ne jabbari ne cikin jabbabira mutunan banza ne wannan kuma yake ga ana binta ana wulakanta ta ana cin mutuncin ta dan batta da gata ne sharri ne aka mata to yace dan saboda Allah bai kula bai nura da zahirin mutun kawai yace dan kyan sufa dan kyan tuha a abun kallo wajen Allah shine aiki nagari da imani da aiki nagari yazo cikin wani hadisi daban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai kallo zuwa ga suraku da dukiyarku wani mai kyan sura ne wani mai yawan dukiya ne wannan ba ta shahi Allah ba wajen bashi lada sai dai yana duba zuwa ga zukatanku da kuma ayyukanku wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi daga Abi Hurairah shima nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi